assisted in arresting 5 of the 8-man gang that participated in the crime.
So Sufeto General ɗan sandan Najeriya kenan, Mr. Solomon Arasi, ke bayyana cewar rundunar sa ta nasara damke mutane biyar cikin takwas da suka yi garkuwa da tsohon sakataren gwamnatin tarayya Chief Olufalaye. Wannan kalamai na shugaban ƴan sandan Najeriya na zuwa ne awa 24 kacal bayan da ita ma hukumar tsaron farin kaya ta DSS da ta ce ta damke wasu mutanen daban bisa zargin aikata wannan laifi na garkuwa da Olufalaye. Yayin da ƴan sandan ke cewar sun damke nasu ne a jihohin Niger, Ekiti da Ondo, ita kuma hukumar tsaron farin kaya ta DSS cewa take ta damke nata ne a jihar Kogi. Na tambayi kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya uwar gida Olabisi Alofe Kolawole cewar shin ko hukumomin tsaron biyu ba sa aiki tare cikin haɗin kai, sai ta ce
I can only comment on the people that the police arrested.
Zan yi magana ne kawai akan mutanen da ƴan sanda muka kama. Na sake jefa mata tambayar cewar ko hakan ba ta jin na nufin akwai rashin fahimta tsakanin hukumomin tsaron guda biyu.
The Inspector General of Police got in touch with the DSS.
Sufeto General ƴan sandan Najeriya na tuntubar hukumar tsaron farin kaya ta DSS da su bashi waɗanda suka damge din domin a kai su kotu tare.
To charge them all together to court.
To shin idan DSS din ba su ba ku waɗanda suka kama din ba, ya za a yi kenan? Sai kakakin ƴan sandan ta ce
the police will go ahead charge the ones in police custody.
ƴan sanda za su gabatar da nasu a gaban kotu. Duk kokarin da nayi don jin ta bakin hukumar DSS bai nasara ba. Dr. Muhammad Elnur Dongel kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Ba fahimta tsakanin ƴan tsaro masu police da kuma SS din. Amma police yace ya kawo mutane daban, SS kace suna magana daban, kenan ba tabbatar da mutum na kama ba. Ya kamata a zauna a duba al'amarin security na Najeriya, don wasu suna faɗa don su burge ni. Al'amari na ba neman burgewa, ana neman gaskiya ne.
Malam Hassan Gimba Ahmed wani dan jarida ne a Najeriya.
Wannan abun yana da ban al'ajabi, domin idan ka duba za ka ga kan cewa bayan ma wayannan sun kawo mutane daban, wancan sun kawo mutane daban, su ƴan sanda sun fito sun ce su suka je suka kwato shi, amma shi kuma ya ce a'a sai da ya biya diya sannan aka sake shi. Ya kamata gwamnatin Jiran Muhammadu Buhari ta sa a yi bincike sosai a irin wannan abu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.